بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إشني درس منهم إن شاء الله في الكتاب مختصر الأخبار في العبادات على مذهب إمام مالك رحمه الله تعالى، واللفظ بالضمة للشيخ عبد الرحمن ابن محمد الصغير الأخضري رحمه الله تعالى. وأنا أدرت من بايا منكر في شرط التوبة. ما لم يا أمبا تامنا شوى توبانا ده شروط داي 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 هربو دا أوكو. نفرقو شيني الندم على ما فات، yin nadama akan abin da ya gabata, wanniyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri, kuma mutun ya kudurci niyan ba zai koma zuwa ga aikata zunubi ba cikin abin da ya rago wa na rayuwarsa. Wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha, kuma ya bar aikata wannan aikin ashshad yake aikatawa in har ya kasance yana cikin yin aikin. Kuma bayan nan malam ya ambata mana cewa wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-tauba, bayan halatta akan mukallafi ya jinkirta tuba. Wala yaqulu hatta yahdini Allah, kai yabo yana cewa sai Allah ya shige ni kamun in daina. Lalle yin haka malam yace yana daga cikin alaman tabewa da rashin rabo da kuma gushewar basira. Idan aka ce ka nuna mahaukaci namba 1 anguwa shine ka samu wanda shi ba damuwar shi bane tuba akan lokaci, zai iya jinkirta ta. Iya da daman tuba yanzu zai ce ba zai tuba yanzu ba sai anjima, saboda anjimar ba tashi bace, anjima na Allah ne. In Allah bai ga dama ba sai ya kibkai shi anjima, azan Allah bai kai mutum anjiman ba kuma yayi asarar rayuwa baki daya. Allah ya rufa mana asiri. Za mu tashi inda malam yake cewa wa yajibu alaihi hifzu lisanihi من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم ومهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. متأهك هي؟ نعم. تسمى كرنتا. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسده وتخويفه في غير حق شرعي. ما لا يتي ويجب عليه كما واجبيني أكن دكواني بالجي حفظ لسانه يكي أي هرشنسا واجبيني أكن دكواني بالجي بيكي أي هرشنسا يكاري هرشنسا daga duk abin da zai zamo alfasha, duk abin da bai halatta ya furta a shari'ance ba, duk wani baligi wajibi ne a kansa ya kiyaye harshensa daga furta wannan zancen. Zancen da zai zamo kafirci ne, don akwai magana da za ka buɗi baki ka faɗa magana ne amma kuma in ka faɗa ka zama kafir. Daga ciki akwai zagin Allah ko zagin manzo sallallahu alaihi wa sallam, kamar ƙarya haramun ne, kamar giba cin naman mutum haramun ne, kamar an namimanci gutsuro maka ɗiba anan ka kai can haramun ne, da hatta wato furta magana da zai zamo kana mai da wani mai daraja abun dariya, saboda kana zolayen malamai, kana abu don zolayen malamai ko wani abu, duka wannan abin haramun ne a shari'ance. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa ƙarya mafi girma shine ƙaryan da za ka yi ma Allah. Yasa karka boka, Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib la yuflihun. Karku zo ku kuna siffanta ƙarya da harsunanku, kuna zuwa kuna cewa abu kaza halal ne a addinance, abu kaza haramun ne a addinance, bayan Allah bai faɗa ba, hakan kun faɗa ne don ku ƙirƙiri ƙarya ku jingina ma Allah. Duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Allah subhanahu wataala, baya rabauta ranar tashin kiyama. Shi yasa duk abin da ba addini ba ne ka ƙirƙiro bid'a, ka ɗauko wani sabon abu ka ƙirƙiro ka samar suna ibada har ka ce Allah sai ya bada lada akan wani abu, ƙarya kake wa Allah, saboda Allah bai faɗa ba, kai ka ɗauko ka ƙirƙiro ka kawo shi. Harshe yakan zama matsala ma bawa in bai kiyaye ba. Annabi sa hadisin Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, Imam Tirmidhi ya rawaito, yanzu ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mar man najatu, menene tsira, menene in nayi zan tsira ranar tashin kiyama? Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce da shi amsika alayka lisanaka, ka rike harshenka, kana san me zaka faɗa, kai tunani matuƙa kamun ka buɗi baki kai magana. Wal yasa'aka baitak, kuma gidanka ya ishe ka, in ba dole ba ba zaman majalisa ka zauna a gida. Wabki ala khati'atik, kuma kai kuka akan laifin da ka aikata. Me na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyaye, ya kiyaye harshen sa. Yasa a wani hadisi Mu'adh bin Jabal, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi ba zan faɗa maka abin da zai mallaka maka addinin ka baki ɗaya ba, abinda in ka aikata za ka mallaki addininka duka. Ya ce ina so ka faɗa min, ya ma'aikin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya riƙe harshensa yake ce da shi kuffa alaika hadha, ka kiyaye harshenka, ka riƙe harshenka, ba kullum ba ne in an zauna za ka buɗi baki wa ka ta surutu, ka riƙe harshenka ka yi shuru. Sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu sai Allah ya kama mu don hira da muke yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi sakilaka ummuka, mahaifiyarka ta yi wajinka. Yanzu wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim. Yanzu Allah zai kama mutane ne ya jefa su a wuta, ya zama fuskan su yake fara taba ƙasa, ko karan hancin su zai fara taba ƙasa in ba dan abin da suke faɗa ba. Sai sa ka kiyaye maganan, wato ka kiyaye buɗe bakinka kana faɗan komai, zancen da zai zamo alfasha, zancen da zai zamo alfasha, idan aka ce alfasha shine duk abin da ya ketare iyaka da Allah madaukakin sarki baya so. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin Abdullah radiyallahu anhu yake cewa laysal mu'minu bi ta'an, ba mu'mini bane mai yawan suka, komai aka yi ta ya kushe abu, ba mu'mini bane mai suka cikin komai, mai yawan suka. Walal la'an, ba musulmi bane, ba mu'mini bane mai yawan dure-duren ashar. Akwai wanda hira zai yi in zai baka labari, kai dan abu kazan uba dan duk hira ne. Laysal mu'minu bi ta'an, ba mu'mini bane mai yawan soce-soce komai sai ya suka. Walal la'an, ko kuma mai yawan dure-duren ashar. Walal fahish, kuma ba shi bane mai yawan furta alfasha. Walal badi', kuma ba shi bane mai yin maganan banza batsa. Ba a samun mu'mini yana lazumtar haka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na Aisha, ya Aisha, inna Allah la yuhibbu al-fahisha al-mutafahish, Allah subhanahu wata'ala baya son duk mai alfasha, mai yada alfasha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya fi kowa sharri ranar tashin kiyama shine wanda mutane suke gudun shi dan fa alfashan shi. Mutanen da mutumin da mutane suke tsoron mu'amala da shi saboda alfashan shi. Kuma daga cikin mafi girman sadaka da zaka wa mutane shine a ce kowa ya aminta daga sharrinka. Hadisin Abazar radiyallahu anhu yake cewa, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, wani aiki ne zan yi fi kyau, wani aiki ne fi falala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shal imanu billahi wal jihadu fi sabilillah, kai imani da Allah kuma kai jihadi a tafarkin Allah. Sai yace to wani bawa ne zan kentar in fi samun lada? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mar, wato bawan da aka fi son shi a gida saboda kokarin shi kuma yafi kowanne tsada, sai ka yantar da shi ya fi lada. To sai ya ce da shi, ya Rasulullah, in na kasa haka ba? Daga ƙarshe dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mar, yayi ka kare sharrin ka, kar ka cutar da mutane, wannan ma kadai sadaka ne. Wallahi akwai mutumin da saboda munafurci duk inda aka yi mu'amala da shi sai ya haɗa mutane biyu fada, yanzu haka angonsu ba shi da aboki. Ni na san shi a garin nan, wallahi saboda haɗa mutane fada, saboda sharri da gulma da kulle-kulle, wallahi tallahi ba shi da aboki a angonsu. Saboda haka mumini ana son ya kare harshensa daga alfasha da dukkanin munkari, abin ƙi, wal kalamil qabih, da kuma mummunan zance. In dai har kai mumini ne, to kai iyakan kokarin ka wajen ganin ka kare kanka daga waɗannan abubuwan. Malam ya ce wa aimani talaqi, da kuma rantsuwan shika, mutum ya rantse zai saki matan shi, mutum ya rantse zai na rantse in kin yi kaza zan sake ki, wannan ma fasikanci ne, ba a so. Na rantse zan saki matana, a'a, ba a haka. Wajibi ne akan musulmi ya kiyaye harshensa daga rantsuwan shika. Gane ku? Mutum addini mu baya son haka. Addini mu baya son haka, ba a son ka boka kana rantsuwa akan abin da ba addini ba, kana rantsuwa akan za ka saki matarka ko wani abu. To sai kuma matsala mafi girma, malam ya ce wantiharil muslimi, da kuma yin tsawa ga musulmi. Intiharil muslimi, kai tsawa wa musulmi, wa ihanatihi, ko kuma ka wulaƙanta shi. Wato malam ya faɗa mana wajibi ne akan duk wani musulmi baligi wajibi ne akan shi ya kiyaye ɗaga murya ga musulmi.
agun Allah zunubi ne kai ma mutumi dan uwanka ihu ka daga marmuriya saboda zai razana shi zai sami shi tsoro kuma ka kiyaye harshen ka daga furta duk wani abin da zai kaskantar da shi ya nuna shi wulagantacce ne an samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantaccen hadisi hadisin Imam Ahmad da Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimu akhul muslim muslimi dan uwan muslimi ne la yuzlimuhu muslimi baya zalunta muslimi dan uwansa wala yakhbuluhu baya tozarta muslimi dan uwansa wala yahqiruhu kuma baya kaskantar da muslimi dan uwansa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace at-taqwa hauna lalle tsoron Allah yana nan wa yashiru ila sadrihi sai ya ishara zuwa ga kirjinsa salasa marrati har so uku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu muslima ya ishe ka yawan sharri ranan tashin kiyama ka kaskantar da dan uwanka musulmi kullul muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irbu duk wani musulmi akan musulmi dan uwansa haramun ne duk da jininsa ko ya ci dukiyarsa ko ya taba mutuncinsa wato ya ishi musulmi yawan sharri ya ishe ka problem ya ishi mutum dalilin zama dan wutar ranan tashin kiyama a ce ka yawa bakinka kana furta maganan da zai nuna musulmi dan uwanka wulagantacce ne to yanzu matsalan bai tsaya amma kamar da musulmi dan uwanka wulagantacce ba har Annabi sallallahu alaihi wasallam ake wulagantawa kuma da rigan malunta har malami ya fito yana cewa wai to mene dan an zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi malami ne amma yana cewa mutane wai mene dan an zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da uban shi aka zaga ba zai yadda ba wanda da shi aka zaga ba zai hakura ba da iyayen shi aka taba ba zai jure ba wa ajmalu minka lam tara aqwa aini wa afdalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u yace ido na bai taba ganin wanda ya kai ka kyau ba ya ma'aikin Allah kuma ba wata ƴamace da ta taba ciki ta aifi wanda ya fi ka falala ƙarya ne Allah ya halicce ka ka kubuta babu aibu tare da kai kai ka ce an halicce ka ne yanda ranka yake so tukunna wannan mutum a zo ana zagin shi kuma kai baya damunka kuma da a ce idan an taba Annabi sallallahu alaihi wa sallam musulmai suka kama wanda yayi laifin nan suka ba man hukuma za ta hukunta mutumin nan da ba za a kai ga matakin da har mutane za su na daukan doka a hannunsu ba to amma maganan gaskiya in an taba Annabi hauka cewa muke mu mahaukata ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka taba shi mu mahaukata ne kuma zamu yi maka hauka yana da kyau mutane yana da kyau kowa ya fahimci wannan ba dan annabin nan ba sallallahu alaihi wasallam da dukkan mu ba wanda zai samu shiriyar da yake da shi da dukkan mu ba wanda zai yi fatan ma sha'awan samun aljanna wallahi tallahi duk wani kafiri kamin ya mutu ya bar duniya sai ya yarda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kawai yayi lalci ne menene wai minhum illa la yu'minanna bihi qabla mauti babu wani ɗaya daga cikin su face sai yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamin ya mutu saboda matsayi da falala da daraja da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da shi Qadi Iyad Ali Hasubi yake cewa ko ba haya Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi in ya tsugura zai ba haya kasa budewa take in yayi sai ta rufe a cikin ta maimakon ba haya yayi wari kan na manzo sallallahu alaihi wasallam kanshi yake haka Al-Qadi Iyad ya kawo a cikin Ash-Shifa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kwanciya a gidan su Anas dan Malik yayi gumi da yayi gumi shimfirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta aka mamar shi ta bota matsayi gumi me za ki da shi tace lansa a cikin turare ne gumin shi ya fi turaren ƙanshi annabi sallallahu alaihi wasallam in yabo ya wuce talayi in ka zo kallayin zaka ji kanshi zaka san cewa lalle babba ya bi ta nan sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi fuskan shi in yana dariya har yana walqiya yana kalkali har kana ganin alaman kalkalin a jikin bango sallallahu alaihi wasallam wanda iya da mata yana da mata yana da ƴaƴa ranan tashin kiyama in ya samu dama in ga ya ga dama in Allah ya ce min roki abin da kake so zai ce ya Allah ka kai min mata na da ƴaƴa na aljanna ba da ba ta su kadai yake ba har da ni da kai ko mu ma yadda ya samu yace to ummati al'umma ta duka har mu yana bukatar Allah ya mana sauki a wannan lokaci wai sai a taba mutumin nan wai kuma wai ka jira wai kana jira wai mu yi hankali kana jira mu yi hankali ta ina za mu yi hankali bayan an taba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba mu da hankali a wannan babi in ka taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai buge kaza ne in kuma gwamnati tana son mu na fahimta mu na jira mu na daga kafa a taba annabi sallallahu alaihi wasallam mu daga kafa to idan mutun ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam hukuma ta kashe mana shi wannan shine doka a alqur'ani shine doka hatta a bible ma ayoyi a aya a Deuteronomy ya nuna cewa duk wanda ya blasphemy a kashe shi kuma zagin annabi sallallahu alaihi wasallam blasphemy ne kuma mun ko ka tuba kashe mutum zamu in mutum ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga mutuncin shi ko ya tuba kashe shi zamu yana daga cikin tututtukan harshe ka buɗi baki ka faɗi wani magana ko ba zagi ba fa wallahi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana san abu kai sai ka zagi abu mu wannan a gurin mu ba garman al'amari bane kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa yana son kabewa sai ka zagi kabewa zamu chasa ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa sai ka zagi kabewa zamu chasa ka zaka gane ka taba kabewa ba dan komai ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so mun dai ji ga magarin musulmi ba fa annabi ba ga magarin musulmi ma kai tsawa gare shi lifi ne ka wulakanta shi ka kaskantar rashi lifi ne wasabbihi zagi shi ma lifi ne kun ji ba wannan fa ana magana ne akan ga magarin musulmi iri na ni da kai ne sabo to idan ni da kai irin mu ma in an taba mu lifi ne to ya kake ganin an taba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni da kai zagin mu lifi ne Allah ya hana hadisi a sahihaini bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslim fusuqun zagi musulmi fasikanci ne ka zagi musulmi kadai kai fasikanci ne to zagin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kafirci ne zagin musulmi haka ga magarin musulmi normal mutum in ka zage shi ka zama fasiki zagi annabi ne fada sibabul muslim fusuqun zagin musulmi fasikanci ne yace wa qitaluhu kufrun in ka kashe musulmi kuma ka zama kafiri an kashe musulmai nawa aka kashe a garuruwan mu an kashe a Borno Yobe Kaduna Sokoto Jos Kano Zamfara Kebbi Adamawa duk ba a tayar da hankali ana abin nan ba sai dan mutum ɗaya da ya mana laifi muka dau mataki sai ya ce abu ne mu fa a masallatan mu muna sallah za a zo a sa mana bomb gida ana bin mutum a yanka a sace mutum a yanka shi a harbe shi wata mata da wani malami yake ba da labari ya ce da aka sace ta a hanya ana tafiya tana nakuda da ta yi ciki da ta aifu jinjirin da ta aifan kare aka bawa ya cinye a kan idonta bakin ciki ta mutu kuma aka kira mijinta aka ce ya kawo kuɗi naira miliyan biyar haka ya lallam aya nemo miliyan biyar ya kawo sai da ya bada miliyan biyar din sai aka ce mar yayi hakuri fa matan shi ta aifu ɗan biyu aka bawa kare sai ranta ya ɓaci ta mutu ba kuɗin ba kuma ba iyalin shi ba mu ba mu yi zanga-zanga ba ba mu tayar da hankali ba saboda mu muna da tawakkali sai mun an taba mu mun dau mataki kuma sai a ce wai abin nan ba za mu jira ba mutun ya mana ya za mu yi gaskiya to zagin musulmi fasikanci ne wa takhwifihi haka zalika tsoratar da musulmi bai halatta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima, baya halatta akan musulmi ya razanar da musulmi dan uwan shi, abinda yanzu ake kira prank, wai zolaya kawai kana zaune sai mutum ya boshi sai ma ihu a kunne wa sai ka tsorata, wai sai ayi dariya, sai a dauka a camera, sai a sa a Facebook da YouTube mutane su gani su yi dariya. Wallahi tallahi in kai haka kai haram, kuma in bai yafe maka ba wuta balbal, in bai yafe ba wuta balbal, ko zuwa da ake mutum yana zaune sai amar cakulkuli ya tsorata, ko kuma mutane suna zaune abu a kunna knockout ba da sanin su ba a jefa sai ai daram sai su mayar bindiga sai su fara gudu. To wannan to ka kwatanta da wanda shi kuma zai yi typing a Facebook ko WhatsApp ya ce ga yan ta'adda suna zuwa, ga yan Boko Haram suna zuwa ta guri kaza, sai raza na mutane su ta gudu. Wallahi garin gudun nan har karyewa ake, wasu wani lokaci har amu wani ya taba rubutawa cewa sojoji sun ce in Boko Haram za su zo ta polo, mutanen polo suka dinga hada kayan su suna gudu, kuma aka yi rashin sa'a ranar sojoji suna gwada makamai ana ta harbe-harbe, sojoji ne suke harbe-harbe wanda ba sa jin labaru sai dai su ga abin da suka gani a Facebook su yi imani da shi, kamun ka ankara labari ya yadu mutane sun razana. Garin gudu a bar polo wata mata ta fadi tana da ciki da ta fadi dan ya mutu a cikinta, kamun a gane dan ya mutu a san ya za a yi ta mutu ita ma, kuma duk akan wani mutum daya da ya yi typing abu ya sake a Facebook, duk daga karshe ma'aikata sun an bi diddigi an kamo shi kuma an hukunta shi, amma duk abin da aka mishi ai ba za a dawo da matar nan ba, ko kuma wannan mijin matar nan ba za a dawo mishi da dan da ya rasa ko ɗaya a cikin matar nan ba. Saboda haka tsoratar da musulmi haramun ne a addinin musulunci, hani ya yi tsanani wajen razanar da musulmi a addinin musulunci, hani da addini ya tsananta sosai wajen razanar da musulmi a addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abu Huraira, Imamu Tirmidhi da Imamu Muslim sun rawaito hadisin, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ashara ila akhihi bi hadidati, ka dauki karfe wuka ka dan wuka misali ko adda ko takwabi ko bindiga ko gora ko barandani ko lauje ko gatari, duk abin da dai zai amsa sunan makami kuma zai iya kashe musulmi, sai ka boka wai wasa fa, a wasa ne fa, sai kana man musulmi dan uwanka kana tuna mar yana tsorata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal mala'ikata al'an, mala'ikun Allah za su addu'a na Allah ya tsine maka albarka. Wannan fa ko irin wasan da muke yi, wai sai abu ana wasa, wai sai a dau season, sai a dau season a rike, wallahi kamun wasa, sai mutun ya dau season ya bo shagon tailor ya dau season din, wai sai yana mar wasa, wallahi mala'iku tsine ma mutun albarka suke. Eh shine ai amfanin karatu din, in an ji sai a gyara ko ka dau makami kana tuna ma dan uwanka, ba fa da gaske ma wannan a wasa ne ake magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa innal mala'ikata tal'anuhu, mala'ikun Allah suna tsine maka albarka. Annabi yace ata wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, ko da dan uwarka ne uwarku ɗaya ubanku ɗaya, ko uwarku ɗaya ubanku ɗaya da mutum ka dau makami wai kana mar wasa da shi, wallahi tsine ma mutum Allah yake. Lokacin muna yara ake ce mana wai shedan yana tura hannun mutum ma ba, kuma wani lokaci da wasa za ka dau makami kuna wasan kawai sai ka ji tulub ya shiga ka kashe, ko uwar ku dai uban ku dai da mutum in ka nuna mara makami malaiku suna tsine maka albarka har sai ka daina to ya mutum yake karewa da tsinon uwa ya mutum yake karewa da tsinon uba ya mutum yake karewa da tsinuwar malami ya mutum yake karewa da tsinuwar shugaba ya mutum zai kare da tsinuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutum zai kare da tsinuwar mala'iku wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine maka albarka shi da baya zunubi inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima to ya zaka yi da zunubin da zunubin tsinuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da baya laifi ya zaka yi da zunubin to nauyin tsinuwar mala'ikun Allah subhanahu wataala su da ba sa ba Allah madaukakin sarki laifi saboda haka wannan hadisin ake cewa huwa mubalaghatun fi idahi umumin nahyi fi kulli ahad wannan hadisin ya game wajen nuna haramcin nuna makami mutum karazanar da mutum da makami haramun sawa'un kana yatahimu fihi wa man la yatahimu wa sawa'un kana hadha hazlan wa la'iban amla yace ko a wasa ne ko ba a wasa ba ka dau makami kana ishara kana nuna ma musulmi kana mar tuna mishi shine ma mutum albarka Allah yake yi saboda razanar da musulmi haramun ne kaga balle kuma da aka ce mala'iku suna tsinuwa ya kuma ƙara nuna girman wannan zunubi so karatunmu na yau gaba ɗaya ya kunshi harka ne na harshe duk da zamu yi karo nan gaba ma da wasu zunubai da ake yi da harshe malai yace wajibu alaihi wajibi ne akan baligi hifzul lisanihi ya kiyaye harshen shi min alfahisha'i daga alfasha wal munkari da abin ki wal kalamin qabihi da mummunar zance wa aymanin talaqi da rantsuwar shika wanti hari almuslimi da tsawa ga musulmi wa ihanatihi da wulakanta shi wa sabbihi da zagin shi wa takhwifihi da tsoratar da shi fi ghairi haqqin shar'iyyin ba tare da haƙƙi na shari'a ba idan mutum ya taba shari'a yayi abin da za a razanar da shi ko a zage shi ba laifi idan mutum yayi zina ba laifi bane a zage shi ka wulakanta shi ka tofa maryahu kai ba dan komai ba ba mamaki wannan wulakanci da kuke mari yasa ya kyamaci wannan zunubin ya tuba ngani ku amma ba haka ba bai halatta ba ko kuma a kama farawo ba laifi bane a wulakanta shi saboda abin da ya aikata jarima ce ngani ku to amma ba da haƙƙi na shari'a ba bai halatta a wulakanta musulmi ko a gaskantar da shi ko ya ga bacin rai ba daga wato daga gare ka ba akwai tambaya to a rashin tambaya sai mu kwana wannan gaba subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk